Karuna yaad gadi da Sadani da ba magadi da ni da 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 ni ga ma da ni ba mi. Padmanabha Kamala Dharani Parasara